shugaba Isu Muhammadu a wannan wasiƙa da ke matsayin martani ga wacce gidauniyar mu Ibrahim ta tura masa don jin yadda aka yi bai taba yin Allah wadai da juyin mulkin da aka yi wa shugaba Muhammad Bazoum ba ya ayyana cewa tun a ranar 30 ga watan Yulin 2023 a shafin sa na X ya yi tur da halin da aka tsunduma Niger ta hanyar amfani da kalmomin da suka dace da yanayin da ake ciki a wancan lokaci. Hasalima ya bi hanyoyi da dama don ganin an mayar da shugaba Bazoum kan kujerarsa, to amma barazanar amfani da karfin soja da kungiyar ECOWAS ta ayyana ta haddasa cikasu abin da ya sa gaba in ji shi. Usman Abdulmuni, wani na hannun dama Isu Muhammadu, na cewa tun can farko ba su da shakka game da yadda tsohon shugaban kasar ya yi imani da demokaradiyya a matsayin mulki mafi cancanta da al'umma.
Ya ce cikin wannan wasiƙar gata, ya ce shi da kansa ya fuskanci yunkuri na juya mulki har sau hudu, amma da yake shi yadda yake tahar da mulki bai bar wata baraka ba tsakanin jami'an tsaro, abun ai bai faru ba. Ga gaskiya abun Alhaji Muhammadu Isu bai ra'ayi ya canza ba, dama ra'ayin shi guda ne, shi dan demokradiyya ne kuma dan son zaman lafiya ne, kuma dan saboda kasar mu ta zamana lafiya, da haka nan Alhaji Muhammadu Isu ya ce a'a, tun farko ma bai amince da cewa a karbi iko ta hanyar mulkin soja ba, ko ya san aqidar shi.
Tsohon shugaban kasar a wannan wasiƙa mai shafuka biyu ya jaddada cewa yana Allah wadai da juyin mulkin 26 ga watan Yulin 2023 a Niger, haka kuma bai yarda a yi amfani da ƙarfi ba musamman daga ƙetare, domin mataki ne da ka iya rura wutar rikici ya kuma tada hankalin ƙasa. Sai dai da yake bayyana ra'ayinsa akan wannan matsayi, Canga Calumbo, wani makusancin shugaba Bazoum, ya ce bai gamsu da bayanan na shugaba Isu ba.
Kurun matsan lamba ne yake ji ta gidauniyar mu Ibrahim da ke neman ta kwace mishi kambun da ta bashi na Primo Ibrahim. Duniya duka ta shaida cewa shi ke da hannu dumu-dumu a wannan juyin mulki na ranar 26 ga watan Yuli na shekarar da ta gabata, da kuma garkuwa da ake da shugaban kasa Bazoum da iyalinsa. Wane ne bai san halakar da ke tsakanin Isu da yaransa Tani? Hatta da kama ɗansa Abba da aka yi cikin tsari ne, kuma jiya tabbatar mu da haka. Ayar Allah ce, duk wanda ya ci amana ba zai ga da kyau ba.
Dambarwa kan rawar da ake hasashen tsohon shugaban Niger ya taka, ko aka san haka a juyin mulkin da Janar Abdurrahman Tchani ya jagoranta, wani abu ne da 'yan ƙasa ke ganin ba zai canza komai ba, a game da tafiyar da sojojin majalisar Senate suka sha nana ta cewa magana ce ta ɗora ƙasa kan sabuwar turba. Malam Sule Umaru shi ne shugaban kungiyar rajin kare demokuraɗiyya ta SAR.
Magana ce wadda a yau ta makara ba ta da wani cikakken tasiri sosai ga tahiyar mulkin ƙasa. Akwai wuya a ce ta sa an taka wani rawa na kokuwar maido demokuraɗiyya a wannan ƙasa tamu.
Tsohon shugaban ƙasar Niger Isu Muhammadu ya karɓi lambar yabo daga gidauniyar mu Ibrahim a 2021. Gidauniyar ta saka shi a jerin gwarzayen demokuraɗiyya. To amma zarge-zargen da aka yi ta yi dangane da rawar da ake hasashen ya taka wajen kifar da gwamnatin farar hula ya sa gidauniyar aika masa wasiƙa domin ta ji gaskiyar lamari daga gare shi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.